the party would not be taken seriously if we appear disorganized and confused.
Baza ɗauki jam'iyyar da wani ta goma shi ba, matukar muka kasance kara zube da shiga rudu. Shugaban PDP ba manga tukuru ke na cewa zai gyara jam'iyyar a taron rufe rangajin sasantawa a shiyoyi shida na Najeriya da aka gudanar a Abuja. Taron bisa jagorancin mataimakin shugaban kasa na Nambaje Sambo bai samu halartar yawancin gwamnonin jam'iyyar ba, da wasunsu mataimaka suka wakilta. Shin rashin zuwan gwamnonin na nuna rangadin ba manga tukuru ya zama gararan ba idan waɗanda ke fushi ga yadda suka zama 'yan bora a jam'iyyar? Shi kansa ba manga tukuru ya nana ta cewa baya jin gwamnonin za su watsar da jam'iyyar.
Da zuwa cikin PDP an ja su ƙarfi ne? Ai ra'ayi ne, in ra'ayi mutum ya fita, ai akwai wanda suka fita suka saka dawa, akwai wanda suka dawo ba su fita ba.
Ɗaya daga shugabannin matasan jam'iyyar a jihohi Ado Adamu Buniyadi na ganin ba daidai bane 'yan arewa su gole ba manga tukur, don kuwa su suka assasa PDP.
In kyashi ya shigo ciki dole ne a ce wani ya ga kamar tun da an riga an gano shi kuma shi babba ne a wurinsu, kuma ga abin da aka faɗa yayyaki sai ya nemi ya ce zai jabbar jam'iyya saboda ko biyan bukatansa ne ya nemi wani abu bai yi ba, ko kuma a'a yana gani shi wani bai iya ba sai shi.
Rahotanni sun nuna rangadin na Bamanga Tukuru ya samu akasi a shiyoyi, inda dattijan PDP a arewa maso gabas Bello Kirbi ya ce Bamanga ba zai iya gyara PDP ba. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.